Nakasa.
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 Ba kasawa ba.
Nakasa ba da ta tamka
Jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sulai Mumuni Barma. A makon jiya shirin na kasa ya samu bakuncin wani lauya dake aiki a ma'aikatar jin dadin rayuwar al'umma ta kasar Ghana. Abdurrahman Yusuf da ke da tawaya a gadon baya ya zabi aikin lauya don taimakawa ta kurorinsa masu bukata ta musamman akan maganar doka. To a yau a ci gaban tantaunawar da suka yi da wakilin muryar Amurka a Accra, Idris Abdullahi Bako, Malam Abdurrahman ya yi bayani kan wasu daga cikin muhimman matsalolin da ke addabar na kasassu a kasar Ghana.
Yanzu kana aiki a wajen kula da zamantakewan jama'a wanda yake ire-iren mutane da suke fama da larura irin naka, kuna kula da su. A ganinka wani matsaloli kuke fuskanta ko da ba kai ba masu irin wannan matsaloli a nan Ghana?
Ghana ya aka ne matsalolin da ke suke irin mutane kamar mu suke face shine rushing support,
rushing
taimako. A ganin kunde na musamman da ya kamata a yi mutane kamar mu
daga gida ko daga gwamnati?
Daga gwamnati, gida kuma akwai, amma mostly dai gwamnati kuma dai yana nashi. Amma bayan ka duba ko wani abin da ake cewa yana ba mutane da people with disability kamar wani kamar ko wani 3% da ake ba a some district assembly as a common fund da ake bayar,
ana ba yan assembly saboda irin
a taimaka musu. A taimaka musu, amma ka duba bai zuwa regular, sometimes ma yana shiga hannu district assemblies a doki ayi wani abu da shi, ayi wani abu da shi daban, kuma abin kuma ba wani yawa yake da shi ba, ka gane ko. Sannan kuma lokacin da aka ajiye for instance disability law na Ghana da aka passin shi 2006 for instance 2006, to cikin su an bada provisions masu kyau da an enforce those provisions din da ya taimaka sosai, amma har wa yau
abubuwa da aka ji yake suna da kyau taimaka ma masu matsala
irin nagu. Ka gane kuma for instance akwai wani abu kaman cikin wannan disability law da ke cewa kaman government ya provide free education for people with disabilities,
ya bada ilimi kyau,
amma ni na je school for instance har na kare ban samu wani taimako from government. Akwai wanga law yawancin mutane ba su sani ba, kuma ko ina nan ma yanzu the law ya ce government ya ba da free education, government kuma bai specify ba ina zaka je ka duki ka je ka tambaya wa a biya ma, where do you go to the minister of education ko ina zaka je, ka gane. Bayan pass law na yana require kaman a come up regulations, ka gane, dokoki ya support a operationalize wannan law
tun da tabbatar da,
yes, ka gane ku. 2006 na ka pass law up to now wannan regulation ba ya pass ba formulate wannan regulation abbalantana aya a operationalized law. Isa in kazo sometimes ko masu aiki kaman companies in suka doki mutane masu irin wanga situation, government ya kamace ya ba su wani tax rebate, amma wannan duka an ce regulation ya zo ya spell out modalities kuma ba regulation,
to kaidoji ne ko ya bayyana wanda ya kamata
a, sannan in company ya doki the person with a disability so ga tax da ya kamace a bashi, amma saboda ba wannan regulation ko companies masu na son su doki irin mutane kaman musu ba su aiki ba su da incentive for doing so. So those are the things at the national level.
Kuma kana tare da wurin aiki da yake kula da irin mutane masu fama da na kasa. Yanzu ta ina ta wani bangare kake ganin zaka taimaka?
Yanzu ina collaborate da wasu mutane masu we are working on a policy the regulation for instance. Yes, muna so push is now at the cabinet level. Kuna try zuwa gaba ne, amma abin da nake so nuna cewa kamin nin kare law school I didn't know about this. Ban san da haka ba, shi da na shiga law na school na gane kaman there is should have been something like this.
Ko wani abu ira
regulation na 2006 up to now, how many years? Shekaru close to 17 years kenan.
Shekara 17
ba regulation ka gani, ya nuna cewa kaman gwamnatin na successive government su yi kokari ba wurin da rasa adult with those aspects. But kagani, those are apart from one, that mutum zai say wheelchair, for instance, it's very expensive. Yeah, it's very expensive. So those are the challenges. Asu sai in kayan suna kawo ana tax, ana tax na kai. In kaje kema za ka sai su su ce wai import duties.
Za shigo da keke.
Za shigo da keke.
Harajin da ake biya yana da tsada.
Yana da tsada.
Shi yasa ya bari shi da kanshi keken na da tsada.
Da tsada. Mutum kuma mai ciki mai wanga situation kuma ba kowa zai afford ka gane. So those are the challenges. Domin poverty, the disability. Kaman talauci yana nakasar da mutane. Haka kuma nakasa kuma yana talauta mutane. Yasa ya kamaci masu irin wangan jarabtan da Allah ya musu ya kamaci gwamnati ya sa hannu ya taimaka ta yana ko free education ga parents kuma da suke da abin ga wards da suke da situation yara masu yi wanga situation haka a taimaka musu.
To masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe zamu zo da ci gaban wannan tantaunawa. Yanzu a madadin lawyer Abdulrahman Yusuf dake Accra da wakilin muryar Amurka Idris Abdullah Bako, ni Sulaiman Mumuni barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.